baby, Sadiq. Our love.
Dole ku jini, dole ku ganni, ko baka so, ko baka so. Dole ka jini, dole ka ganni, dole ka banni, ko baka so, ko baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Ko baka so, dole ka jini, yadda ka ganni, haka zaka banni. Ubangiji shine ya bani nasara, ba wanda zai ce bani da baki. Suna ta baki ba sa jina, na ba su mic sai suka fara kuka. Ni ne shugaban su Muhammad Buhari, suna ta kuka bana aiki. Sai da na fara suka fara raki, wanda zan fara sai ka bani hanya. Na fito da zafi, dole ne ka jini, kuma dole ne ka bini. Kana ta baki ka iya waka, Allah ne bani. Zaka ja da ni kuma zaka ka da ni. No billahi yaran ai ya ci gaba, tell them the guys ai nayi gaba. Dole ku jini, dole ku ganni, ko baka so, ko baka so. Dole ka jini, dole ka ganni, dole ka banni, ko baka so, ko baka so. Dole ku jini, ko baka so. Dole ku jini, baka so. Dole ku jini, ko baka so. Kuna ta shouting ba kwa jina, kuna ta baki ba kwa jina. Pumping nake washak zoba, so fly yaran kamar barbela. Kwana atashi na girma, girma nake yi babu taki. Ai ci gaban mu ai ba ma tsafi, waka suke yi babu tsari. Na bass plus suka fara wari, ba replay ai dole ku jini. Ba promoting dole ku jini, gani a mic kuma gani a bike. Na fito a life ai dole ku jini, sa'idina wa ku barni mana. Lokaci na ne ku gane mana. Ina sana'a bana maula, Allah ne bani, dole ne na nuna. Babu gossiping, babu hating, mun ci gaba kuma mun kara. Dole ne ku bani, dole ne ku jini. Sunana Abi Sadiq out to love. Sunana Abi Sadiq out to love. Dole ku jini, dole ku ganni, ko baka so, ko baka so. Dole ka jini, dole ka ganni, dole ka banni, ko baka so, ko baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, dole ku ganni, ko baka so, ko baka so. Dole ka jini, dole ka ganni, dole ka banni, ko baka so, ko baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so.
Hey Blur, talking about money, I see nothing but I tell him that Blur. That pack on the sun, gotta bring that wolf from the back. I am the alpha, I tell him, tell him, I tell him, I tell him, it's more mine. Gotta be this blue black, talk about me cause I tell him no code. Break cold like Kodak, cause I do this, I tell him no boulder. I am like Buddha to them, they fall on their faces when they see me pass. I tell him I kill him in, I just gotta do me cause I just did that. I do it real cause I tell him I'm him. I am gorilla, I beat on my chest, yeah. King Kong on the flow, killing money coming like we up in the dough. Donut there, look at me. Block heads, I just gotta shine bright. I pass through and they watch me. Masquerade, I'm a master. Cause I kill it, they bastards. I shine bright, they know that. Sadiq, me.
Dole ku jini, dole ku ganni, ko baka so, ko baka so. Dole ka jini, dole ka ganni, dole ka banni, ko baka so, ko baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, dole ku ganni, ko baka so, ko baka so. Dole ka jini, dole ka ganni, dole ka banni, ko baka so, ko baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so. Dole ku jini, do baka so.